والآخرة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 29 ga watan Shawwal Hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1442 wanda yayi daidai da 9 ga watan June shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin Al-Aqida At-Tahawiyya wanda babban malami al-muhaddis al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani yayi wa sharhi da kuma ta'liqi yau za mu tashi shafi na 21 daga sama
bismillahir rahmanir rahim wa habibu rabbil alamin
na'am to kafin nan akwai dan bayanin da ya kamata mu yi a can karatun baya shine inda shi imamu tahawi ya ce wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin manzon Allah shine shugaban masu tsoron Allah shine kuma shugaban manzanni gabaki daya an gane to shin ya halatta bi alfahari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kira shi shugaban manzanni gabaki ya halatta mu ce manzon Allah ya fi dukkan manzanni daraja yayi daidai ko kuskure ne yayi daidai saboda akwai hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa ana sayyidu waladi adam yawmal qiyama wa ana wa awwalu man yashaqqu anhu al-qabr ni ne shugaban dan adam gobe kiyama kuma ni ne farkon wanda kabari zai tsage a gare shi wa awwalu shafi ni ne farkon mai ceto wa awwalu mushaffa ni ne farkon wanda za a ceta wanda za a baiwa ceto wannan hadisin rawahu muslim kaga wannan hadisi ya tabbatar mana manzon Allah shine shugaban dan adam gabaki daya sannan a cikin farkon hadisi na shafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana sayyidun nas yawmal qiyama ni ne shugaban mutane ranar alkiyama wannan hadisi Imam Tirmidhi ya ruwaito Imam Muslim da Tirmidhi suka ruwaito daga Wasila bin al-Aqqa radiyallahu anhu sannan kuma a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah astafa kinana min waladi adam ami waladi isma'il wastafa quraish min kinana wastafa min quraish bani hashim wastafa ni min bani hashim lalle Allah ta'ala ya zabi kinana daga ƴaƴan annabi isma'il sannan ya zabi quraishawa daga kinana sannan ya zaba daga cikin quraishawa daga cikin kabilan quraishawa sai ya zabi bani hashim sannan kuma sai Allah ta'ala ya zabe ni daga bani hashim kaga wannan ya nuna babu wani mutum a duniya gaba ɗaya mai daraja irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama kuma mai tambaya yana iya tambaya cewa akwai wasu hadisai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa kada a fifita shi akan annabi Musa kada a fifita shi akan annabi Yunus bin Matta me za mu ce kan irin wannan hadisai daga cikin wannan hadisai akwai maganar manzo sallallahu alaihi wasallam la tufaddiluni ala Musa kada ku fifita ni akan annabi Musa fa inna nasa yus'aquna yawmal qiyama domin lalle mutane za a sumar da su gobe kiyama fa akunu awwala man yufi sai kasance farkon wanda zai farka daga wannan mutuwa din an gane ai mutane za a sumar da su ranar alkiyama sai kasance farkon wanda zai farka fa ajidu Musa fa bishan bi sakil arsh sai in samu Musa yana jam'e da wani sashe na al'arshi da wani gefe na al'arshi an gane wannan ayi sai ce fala adri hal afaka qabli ban sani ba shin annabi Musa ya farka kafin ni ne au kana bi masjid manisa sallallahu ko yana daga cikin wanda Allah ya toge ko yana daga cikin wanda Allah ya toge cewa ba za su mutu ba ban sani ba kaga wannan hadisi ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba yace ban sani ba shin ya farka ne kafin ni ko kuma yana daga cikin wanda Allah ya toge cewa ba za su mutu ba kaga da ya san gaibi ai zai san amsa wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi to kaga wannan hadisi ya nuna mana wato kada a fifita manzon Allah akan annabi Musa la tufaddiluni ala Musa kada ku fifita ni akan Musa sannan a wayancan hadisai manzon Allah ya nuna shine shugaban bani Adam gabaki daya an gane wannan ko to kaga a wannan hadisi annabi ya ce ana sayyidu waladi Adam wala fakhar ni ne shugaban dan Adam wannan ba alfahari ba to yaya za mu yi da irin waɗannan hadisan to shine aka ce wato dalili wannan hadisan yanda za mu yi mu hada tsakanin waɗancan hadisan da wannan shi wannan hadisi akwai sababi akwai dalilin da yasa manzon Allah ya ce la tufaddiluni ala Musa akwai dalilin da yasa ya faɗa haka meye dalili ya kasance tsakanin musulmi akwai wani mutum daga cikin musulmi da wani mutum daga cikin yahudawa suna tattaunawa shine sai ba yahude ke cewa la wannan zistafa Musa alal bashar yace a'a ba haka yake ba na rantse da Allah wanda ya zaba annabi Musa akan mutane gabaki daya an gane ko sai ya fifita annabi Musa akan wa akan duk mutane gaba daya a lokacin sai shi wannan sahabi sai ya ci haushi yaya wannan ba yahude zai buɗe baki ya ce ya rantse da Allah wanda ya fifita Musa akan talikai kawai sai sahabin nan sai ya kifa ma wannan ba yahude mari da ya maru wannan ba yahude shine sai yake cewa shin zaka faɗi wannan magana alhali manzon Allah yana gaba gare mu annabi yana raye ka fifita annabi Musa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a lokacin nan da ya maru wannan ba yahude sai ba yahudan nan sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai ƙara irin marin da musulmi ya masa a lokacin nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya faɗi wannan magana din to idan mun lura wato mai manzon Allah ya inkari a nan wajen shin manzon Allah yana nuna cewa annabi Musa ya fi shi daraja ne ko kuma daidai ce da annabi Musa ba haka bane malamai suka ce li anna tabdil idza kana ala wajhi al-hamiyya wal asabiyya wa hawa an-nafs kana mazmuman idan ya zama to fifitawa ya kasance ta fuska na ainihin hamayya da ta'assubanci da kuma san rai to ya kasance abin zargi ne an gane wannan ko in ka fifita manzon Allah akan sauran annabawa ta hanyar ta'assubanci ko kuma ta hanyar hamayya ko ta hanyar san rai to wannan abin zargi ne an gane wannan ko to ai manzon Allah ma ya nuna mana cewa idan mutum yayi yaki jihadi yayi amma kuma yayi shi saboda hamayya yayi saboda kariya ga ainihin ƙasa ba wato babu addini a zuciyarsa ko yayi saboda ta'assubanci ko saboda kabilanci to wannan abin zargi ne Allah subhanahu wataala ya haramta alfahari an gare idan mutum ya fifita annabi Muhammad akan annabi Musa dan alfahari an gare domin ya nakasa annabi Musa ya daga manzon Allah saboda alfahari to wannan shine abin da manzon Allah ya inkari an gare ba wai manzon Allah yana nuna cewa wato shi bai fi annabi Musa daraja bane a'a kada a fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan annabawa akan annabi Musa ko akan annabi Yunus da alfahari ko da wulakanci irin ana tattaunawa na jayayya sai mutum ya fito ya fadi wannan magana cewa annabi Muhammad ya fi annabi Musa daraja an gane to irin wannan shine abin da ba a so amma idan mutum yana bayani kamar yana wa'azi haka sai ya nuna cewa ai Allah subhanahu wataala ya baiwa wannan al'umma darajar da bai ba sauran al'umma ba ya fifita manzanmu akan sauran manzanni kaga wannan ba an fada bane saboda alfahari an fada saboda a bayar da labarin ni'iman Allah subhanahu wataala an gane amma idan wasu malamai kuma suka ce wato babu kyau wato a fifita manzan Allah akan annabawa ala wajhil khusus ma'ana a ce annabi Muhammad ya fi annabi Musa daraja annabi Muhammad ya fi annabi Yunus bin Matta amma ana iya cewa annabi Muhammad ya fi annabawa daraja a jungule amma kada a ware annabi Muhammad ya fi annabi Yunus annabi Muhammad ya fi annabi Musa an gane wannan ko saboda Allah ta'ala shi alqur'ani ai ya ce walaqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd wa ataina dauda zabura hakika mun fifita sashen annabawa akan sashi kuma mun ba annabi dauda zabura kaga sai Allah ya nuna wasu annabawa sun fi wasu annabawa daraja ko baka ba a wata aya kuma Allah ya ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa'annan manzali mun fifita sashi akan sashi daga cikin su akwai wanda Allah ya yi magana wa rafa'a ba'dahum darajat ya daga wasu sashi da darajoji an gane to sai aka sani anan wajen cewa abin zargi shine at-tabdil ala wajhil fakhr fifita manzanka akan sauran manzali akan fuska na alfahari ko kuma ala wajhil intiqa bil mabdul ko kuma akan fuskan wato tauye shi wanda aka fifita wani akan shi din kaman kai dan ka tauye annabi Musa ka daga manzon Allah to wannan an hana dukan manzanni gaba ɗaya masu daraja ne a wajen Allah subhanahu wataala an gane wannan ko to shine ainihi Ibn Abi Is al-Hanafi yake cewa wa ala hadha yuhmalu aidan qawluhu sallallahu alaihi wasallam cewa akan wannan shine za a dauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tufaddilu bainal anbiya kada ku fifita tsakanin annabawa in kana sabitan in har ma hadisin ya inganta in hadisin ya inganta to zamu dauka la tufaddilu bainal anbiya ala wajhil intiqa wal fakhr akan fuskan wulakantawa da fuskan alfahari an gane amma idan fifitawa ne akan fuskan bayar da labarin ni'iman Allah ba wai dan ka wulakanta sauran manzanni ba to wannan babu laifi insha Allah an gane wannan ko to sannan wasu malamai sun amsa da wani jawabi daban amma dai a takaice dai waɗannan bayanai sune bayanan da suka fi ƙarfi a cikin bayanai kenan wannan magana na manzon Allah la tufaddiluni ala Musa ba yana nuna cewa annabi Musa daidai ce da annabi ba ko annabi Musa ya fi annabi ko abin da ya kama da wannan amma yana nuni akan me haramci in ta fuska ne na alfahari da fuska na wulakantawa ciwon can din an gane to haka ma za mu dauki hadisin nan da annabi ke cewa la yanbaghi li abdin an yaqula ana khairun min yunus bin matta baya kamata ga wani bawa ya ce wai ni na fi alkhairi fiye da yunus bin matta ya ce wai manzon Allah ya fi yunus bin matta an gane in dai ya faɗi haka ne akan fuska na wulakantawa da kuma yin alfahari an gane saboda hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa uhiya ilayya an tawaga'u hatta la yafkharu ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad yace an mun wahayi cewa ku kankan da kai har kada wani ya kuskura yayi alfahari ga wani sannan kar wani kuma ya kuskure ya zalunci wani ashe alfahari babu kyau an gane Allah ta'ala ya hana alfahari to wannan shine bayani dangane da wannan magana cewa manzan Allah shine shugaban talikai an gane to wa qawluhu ce wanda yayi wa habibu rabbil alamin cewa manzan Allah shine habibu rabbil alamin inji imam tahawi manzan Allah shine masoyin ubangijin talikai shin wannan magana akwai kuskure manzan Allah ba masoyi bane
masoyi ne
manzan Allah maki ne ko masoyi
masoyi
shi ne yace wa habibu rabbil alamin
ash-sharh
manzan Allah shine masoyi na ubangijin talikai to sharhi
wal huwa khalil rabbil alamin
a'a shi manzan Allah ya wuce a kira shi habib matsayin shi yafi karfin me habib shi manzan Allah shine khalil rabbil alamin shi badadayi ne na ubangijin talikai an gane shi kalmar kullu shine makura na soyayya shine a'la maratibul mahabba soyayya yana da mataki 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 kamar yadda zamu yi bayani amma kullu shine kololuwa to manzan Allah shi ya wuce a kira shi habib sai dai a kira shi khalil na'am
innal kullu a'la martabatin min al mahabba
domin lalle kullu wato yafi daukaka fiye da mahabba kuma yafi kamala
walizalika qala sallallahu alaihi wasallam
saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace
lallahi takazani khalilan
lalle Allah ta'ala ya rike ni a matsayin badadai
kamar takazani ibrahim khalila
kamar yanda ya rike annabi ibrahim a matsayin badadai annabi ibrahim khalilullah ne to ni ma inji manzan Allah Allah ya rike ni khalil kamar yanda ya rike annabi ibrahim khalil Hausawa suna cewa kullu shine so hana ganin laifi wato kana son mutum so makura wato irin so ma wanda har ya kai matakin da in yayi laifi baka gani an gane wannan kenan bin nisba lil makhluqat an gane dangane da halitta idan ka dauki wani mutum ya zama khalil to irin soyayyar da kake masa so irin na rufe ido din nan wanda baka ganin aibinsa duk abin da ya aikata daidai ne to kadashin wannan kuma ka dauki wannan fassara ga dan adam shi Allah subhanahu wataala wato Allah kammalalle ne shi Allah ba na kasashe bane idan Allah yana son bawa Allah baya yi ma wannan bawa irin wannan so hana ganin laifi an gane amma wannan kullu Allah yana ma soyayya makura soyayyar da babu aibi a cikin sa amma shi dan adam idan ya rike ka khalil to yana ma soyayya ne wanda irin makauniyar soyayya kun gane wannan ko
na'am
to inda ya zamanto idan ka rike mutum a matsayin khalil kana masa makauniyar soyayya ne to ya halatta kenan in rike wani a matsayin khalil ya halatta eh me yasa bai halatta ba kaga idan da rike mutum a matsayin khalil duk falaifin da ya bana gani misali na rike wani malami wato so hana ganin laifi malamin nan idan ya yi shirka sai in bi shi in ce wannan shirka tauhidi ne in ya sha giya sai in ce daga yau shan giya ya zama halal me yasa saboda malami na ya sha wannan giya din sai zama to duk zunubin da malamin ka yayi baka gani saboda kana matukar son sa so hana ganin laifi saka baya halarta ka rike wani malami irin wannan soyayya in ka rike shi irin wannan soyayya zaka fada cikin shirka zaka fada cikin bid'a zaka fada cikin saban Allah baka sani ba zai zama to duk kuskuren da malamin ka yayi daidai ne a wajen ka an gane wannan ko shi ya sanya manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah takhazani khalilan kama takhaza ibrahim khalila lalle Allah ya rike ni khalil kamar yanda ya rike ibrahim a matsayin khalil a wani hadisi manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam inni abrau ila Allah an attakhidha ahada min ummati khalila ni na barranta haga Allah in rike wani mutum daga cikin al'ummata a matsayin khalil me yasa manzo Allah ya faɗa haka inni abrau ila Allah an attakhidha ahada min ummati khalila ni na barranta haga Allah in rike wani mutum daga cikin al'ummata ya zama khalil ha har ma ke cewa walau kuntu muttakhidan khalilan latakasu ababakar da na kasance zan rike wani ya zama badadai to da na rike abubakar walakin na sahibakum khalilullah sai dai abokin kudin nan manzon Allah din khalilullahi ne ba khalil na wani bane me zamu ce akan wannan manzon Allah yace ya barranta ba zai taba yuwa ba ya riki wani mutum a matsayin khalil ha idan manzon Allah ya riki wani mutum a matsayin khalil manzon Allah zai yi masa soha na ganin laifi saboda duk wanda ka riga a duniya zai iya dacewa zai iya kuskure to kuma idan kana masa wannan soyayya ba ka iya bambanta tsakanin dacewarsa da kuskurensa to kaga kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana mutum wannan soyayya wa iyyaz billah zai fada cikin bata kenan ko ba ka ba tunda mukaddara yana son Abubakar irin wannan duk kuskuren da Abubakar ya zama daidai shi yasa yace shi ba shi da wani khalil bai riki kowa a matsayin khalil ba sai ce da a ce ma zai riki wani a matsayin khalil wato akan takadiri to da zai riki Abubakar ne saboda a cikin sahabbai babu mutumin da yake da imani babu mutumin da yake da takwa kamar Abubakar radiyallahu anhu amma dai Abubakar ba masumi bane an gane Abubakar zai iya dacewa zai iya kuskure Abubakar zai iya fadawa cikin zunubai to duk mutumin da ya kasance zai iya dacewa zai iya kuskure zai iya fadawa cikin zunubai baya halarta karge shi khalil an gane wannan ko shi yasa yace walakin na sahibakum khalilullah sai dai mutumin ku shi khalilullah ne kaga manzon Allah ya riki Allah matsayin khalil an gane shi ma Allah ya rike shi a matsayin khalil to ma ni yanzu ya halatta ni in rike manzon Allah a matsayin khalil ya halatta ko bai halatta ba ya halatta shi yasa muna karanta hadisai kamar akwai hadisi a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira radiyallahu anhu yana cewa ausani khalili sallallahu alaihi wasallam to badadaina ya mu wasiya ya nuna mana manzon Allah ya mushi wasiya da ya ringa yin wutiri kafin yayi bacci kaga sai ya kira manzon Allah khalil din shi sannan an ruwaito irin wannan hadisi daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu shi ma ya kira annabi khalil din shi amma manzon Allah bai taba kiran wani halinta a duniya khalil ba sai dai Allah kawai an bai wannan ko to saboda haka wannan shi ne na'am
walizalika lam yasbut fi hadisin annahu sallallahu alaihi wasallam habibullah
saboda haka bai tabbata ba cikin wani hadisi cewa lalle manzo Allah habibullahi bane
fatanabba ka fadaka waraji fil faqra al atiya
sani wa to kai muraja'a a cikin faqara mai zuwa faqara na 52
na'am
basdan li hadha al kalam fi shar fi kalam shari basdan li hadha
fi kalam shari alaiha
saboda shimfida wannan magana da aka yi a cikin maganar mai sharhi dangane da wannan magana na khulla mai sharhi ibn abi al-iz al-hanafi Allah ya masa rahama
amin
wato yayi sharhi na wannan magana na khulla a cikin sharhin sa sosai ina fatan gane wannan saboda haka idan muka duba da kyau zamu ga kuskuren malaman da suke cewa annabi ibrahim khalilullah annabi muhammad habibullah ina fatan gane wannan akwai masu wannan kamar ibn abi al-iz al-hanafi a cikin ainihin wato sharhin da yayi yana cewa sabata lahu sallallahu alaihi wasallam a alama rasibul mahabba ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi daukakan martaba na soyayya wahiyar khulla shine khulla yace kamar yanda ya inganta daga annabi annabi yace inna allaha takhazani khalilan kamar takhaza ibrahim khalila sai ya cewa walau kuntum muttakhizan min ahlil ardi khalilan lan takasu ababakar khalila da na kasance zan rika daga mutanen duniya in rike wani khalil da na rike abubakar walakin da sahibakum khalilur rahman sai dai ma abocinku shi khalilur rahman ne yace wayannan hadisai guda biyu suna cikin bukhari an gane yace wa huma yubdilani qawla man qala al khulla al ibrahim wannan yana bata maganar wanda yace khulla na annabi ibrahim ne wal mahabba li muhammad shi kuma mahabba sifan mahabba na muhammad ne fa ibrahim khalilullah wa muhammad habibu an gane wannan ko yace wannan magana kuskure ne ya zo cikin sahih bukhari aidan inni abrau ila kulli khalil min khallati ko min khullati lalle ni nayi bara'a daga kowanne kalil daga ainihin bada ta yincin sa to amma shi kalmar mahabba ai ya tabbata ga wani wanda ba manzon Allah ba ko a cikin Qur'ani Allah ya kira wasu mutane cewa yana son su banda manzon Allah ko to kenan menene bambanci tsakanin manzon Allah da su Allah yana cewa wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa fa inna allaha yuhibbul muttaqin Allah yana son masu takawa inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ashe wannan kalma na mahabba ya tabbata ga manzon Allah kenan da wasu Allah yana son manzon Allah kamar yadda yake son sauran mutane ko to kaga kenan wannan ya nuna mana shi manzon Allah ya fi karfin a kira shi habib akwai mutane da yawa wanda suke da wannan sifa na habib amma sifan da babu wanda yake da shi a duniya sai mutane biyu shi ne sifan mai hulla ina fatan gane wannan to saboda haka larabawa sun ce wato soyayya yana da martabobi da yawa akwai martabobi da yawa kuma mataki ne soyayya akwai al'alaka shi ne na farko bainahu wa bainaha alaka tsakanin shi da ita akwai alaka wato akwai wani nau'i na soyayya an gane wannan ko akwai kuma na biyu akwai irada din nau'in soyayya ne al-irada na uku as-sababa na hudu al-garam na biyar al-mawadda na shida ash-shagaf na bakwai al-hubb an gane na bakwai shine al-ishq al-ishq an gane to sannan na karshe shine menene sannan akwai na takwas shine at-tayyib na tara at-ta'abbud na goma al-khulla al-khulla shine karshe an gane me san ƙarin bayani ya duba cikin sharhi na Ibn Abdul yayi bayani akan wayannan nau'o'i na soyayya an gane to daga cikin nau'o'in akwai wanda baya halatta a jingina shi zuwa ga Allah shine wato shine wanda kalma na al-ishq an gane yace wannan kalma na ishq wato baya halatta a jingina shi zuwa ga Allah kace Allah ta'ala yana begen wani ko kuma kai ma kace kana begen Allah wannan kalma na bege nau'i ne na soyayya an gane to menene dalilin da yasa aka hana ainihin kalma na ishq inda aka ce ba a siffanta ubangiji da ishq ko ba a siffanta bawa a wajen soyayya shi ga Allah a ce yana begen Allah an gane duk da wasu malamai sun yi amfani da wannan kalmar ishq amma kuskure ne to menene dalilin da yasa aka hana an ce dalilin da yasa aka hana shine wato saboda kasancewar ishq mahabba ne ma'a shahawa soyayya ne tare da sha'awa an gane kaga soyayya tare da sha'awa wa ake wa mace ita ake bege kana son ta kuma kana sha'awar samun wani biyan bukata a wajenta an gane wannan ko to amma ba za ka ce ina begen Allah ba sannan ba za ka ce Allah yana begen ka ba an gane wannan ko to wannan zai nuna muku kurakurai wanda ainihin mawaƙa masu da'awar su masoya manzon Allah ne daga cikin sufaye suke yi an gane za su ce waƙa na begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane mawaƙa masu begen manzon Allah to wannan kalma na al-ishq mahabba ne ma sha'awa soyayya tare da sha'awa irin yadda mutum ke son budurwa kuma yana sha'awar ya take ta misali yana sha'awar ya samu biyan bukata a wajenta an gane to wannan shine dalilin da yasa malamai suka ce ba a siffanta Allah a ce Allah yana begen bawa ko a ce bawa yana begen Allah wannan kuskure ne ina fatan gane me san ƙarin bayani sai koma zuwa ga sharhi din Allahu a'lam yanzu mun fahimci kenan cewa ba a rike wani mutum a matsayin khalil to yanzu a nan wajen ya hukuncin mai taqalidi shin mai taqalidi menene ya rike wannan imam din idan mutum yana taqalidi da Abu Hanifa ko yana taqalidi da Imam Malik ko yana taqalidi da Imam Shafi to ya riki Imam Malik ko Abu Hanifa matsayin me kenan amma kai Khalil tunda yanzu a garin Kaduna ko wani malami wanda yace duk abin da Imam Malik ya faɗa daidai ne ba kuskure na batan gani kuma wai yana da awan sunna duk magana Imam Malik daidai ne yace magana Imam Malik daidai yake da qala Allahu qala Rasulu to kaga wannan mutumin ya riki Imam Malik rahimahullah a matsayin Khalil an gani so hana ganin laifi kuma haramun ne ka rike wani mutum wanda zai iya dacewa zai iya kuskurewa ka rike shi a matsayin Khalil saboda idan ka rike shi idan yayi kuskure idan yayi daidai ku tafi tare idan yayi kuskure ka fada rami an gani ko to kaga wannan baya kamata ahlus sunna yayi wannan shi ahlus sunna yana bin malami ne akan basira kul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikeen yana daga cikin nau'i na shirka ka rike wani malami kace malam wani duk abin da ya faɗa daidai ne ina ba san gani kamar yanda wasu ke rike Nasiruddin Albani suke Nasiruddin Albani duk abin da ya faɗa ba kuskure ne ha ko kuma wani ya rike ainihin Ibn Taymiyyah duk abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa ba kuskure ko wani ya rike Ibn Baz duk abin da ya faɗa ba kuskure ko wani ya rike ainihin Sheikh Rabi' Ibn Hadi duk abin da ya faɗa ba kuskure to duk mutumin da ya rike wani malami ko wani irin malami ne duk tsoron Allah shi sai ka rike shi so hana ganin laifi to lallai ka rike wannan malami ya zama Khalil kai kuskure an gani kuma lallai ka faɗa cikin halaka akan wannan saboda haka dole ne ɗaliban salafiya a fahimci wannan da kyau ko ɗan salafiya babu wani malamin da muka rike wanda zamu ce duk abin da ya faɗa ba kuskure a cikin sa shine ina faɗakarwa kaman wani malami mai kiran ɗan salafiya da ɗan albaniya ɗan albaniya to kaga in ka kira ɗan salafiya da suna ɗan albaniya ya nuna sun rufe ido suna bin albani ga duk abin da ya faɗa shin haka ɗan salafiya suke la kuma da masu kiran ɗan salafiya da suna ɗan madakhira kenan sun rike magana Ibn Hadi duk abin da ya faɗa ba kuskure a ciki shin ƴan salafiyya haka suke la Allahumma sai dai masu fikira na haddadiyya da suke da'awar salafiyya ila su suka fi cancanta a kira su ƴan madakhila masu fikira na haddadiyya waɗanda suka ɗauki maganar Sheikh Rabi daidai yake da maganar Allah da maganar manzon Allah an gani ba su ɗauke shi akan malamin salafiyya ba wanda zai iya kuskure kamar yadda sauran malami za su iya kuskure a nan wajen idan ka riƙi maganar Sheikh Rabi ka rufe ido duk abin da ya faɗa shi ne daidai in maganar shi ya yi karo da sauran malamai maganar shi ne daidai maganar sauran malamai duk hujjar su kuskure ne to ka cancanta a kira ka mai ɗan madakhila an gani shin ya halatta a kira ɗan salafiya da suna wahabiyawa idan ka yarda da wannan suna wahabiyawa to kaman kana kaman ka riki Muhammad bin Abdul Wahhab a matsayin Khalil kenan ya zama to duk abin da Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗa baka bincike kawai duk magana shi daidai ne an gane wannan ko to wannan kuskure ne amma idan ya zama to Muhammad bin Abdul Wahhab in yayi magana kaka dauki inda yake daidai ka bar inda yayi kuskure kana aiki da ayan nan allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah to in kana aiki da wannan aya ga duk wani malamin sunna to bai cancanta a jingina ka zuwa ga wannan malamin ba a ce ma dan wahabiyawa ko a ce mai ƴan madakhila ko a ce ƴan taymiyawa ko a ce ƴan albaniya duk wannan kuskure sai a ce ƴan salafiya ƴan ahlus sunna wal jama'a amma idan mutum ya jingina ka zuwa ga wahabiyawa saboda kasancewan kana bin al-wahhabu al-wahhabu sunan Allah ne in dai har kana bautawa al-wahhabu aka ce ma wahabiyawa masu bauta ma al-wahhabu wannan yayi daidai an gane wannan ko to saboda haka Imam Shafi'i Allah ya masa rahama lokacin da aka jingina shi zuwa ga aqidar Shi'a aka ce shi dan Shi'a ne saboda yana san ahlul bait sai ke cewa in kana rafdan hubbu ali muhammadin fal yashhadu thaqalani anni raqib idan har shi an ci shine san mutanen gidan manzon Allah to mutane da aljannu duk duniya a sheda cewa ni dan shi'a ne domin lalle ina san mutanen gidan manzon sallallahu alaihi wasallam amma dai ba na wuce gona da iri ko to shi ma kazalika idan ya kasance ainihin wato biyayya ga Allah da manzansa shine wahabiyanci to duniya su sheda cewa mu wahabiyawa ne an gane to wannan shine a fadaka a gane wannan da kyau na'am
wa kullu da'wan nubuwa ba'dahu bagayyun wa hawa
wato duk wani da'awan annabta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bata ne kuma san rai ne an gane bayan manzon Allah a samu wani mutum yazo yayi da'awan shi annabi ne sunan shi batacce kuma sunan shi bai san rai
الشرح
شرحه
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته نصحا له
حقيقة من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا بيوى الأمة سلاباني سبود النسيحة أقريسه
وتحذيرا
لكم الظورة تدسو ديمس تحذيري
في أحاديث كثيرة
أجكين حديثي ما سيوى
أنه سيكون بعده دجالون كثيرون
شوى تسنزع سامو دجالي بيها كما لمي تيوى فاينسا
وقال في بعدها
كذا wannan magana da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kaga ya zama to kaman ainihin fadakarwa a gare ku an gane ya kamata mu sa ido ga duk wani malami wanda yake da hawa in dai malami yazo yana da hawa kada mu yi saurin amincewa da shi tunda manzon Allah ya ce lalle za a samu biya gun malamai masu yawa bayan sa idan mugun malami zai bayyana ba wai zai zo bane a fili yace jama'a ku zo ni mugun malami ne kaga da mugun malami in yazo zai ce jama'a ku zo ni mugun malami ne zai samu biya zai samu ba in yazo zai zo da wani abu ne wanda kun san shi da wannan abu zai yi amfani da shi ya farauce ku zuwa ga abin da ba ku sani ba an gane wannan ko idan kana so ka kama ainihin bera za ka sa mai kifi ko ka sa mai daddawa idan ka sa mai daddawa kaga sai ta farin ciki cewa ai kana san shi ce wallahi wannan bawan Allah kullun sai ya samu kifi wani lokaci ya samu daddawa kai gaskiya yana sona ba zai tashi kana cewa baka san shi ba sai ya ga tarko ya dan masa wuya anan ne zai gane baka san shi ina fatan gane biya gun malamai in suka zo za su fara karantar da wani abu ne mai kyau sai sun ga mutane sun saki jiki sannan sai su turo miya gun ra'ayinsu sai su turo miyagun aƙidansu shi ya sanya kada ka karɓi wani malami ka rufe ido kai ta bin shi idan kai haka za ka faɗa cikin wutar jahannama saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe mu daga du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha cewa za a samu wasu masu da'awa a kofar jahannama duk mutumin da ya amsa musu zuwa gare ta za su jefa shi cikin ta to jama'a kun dauka cewa in an ce wa'annan masu da'awa ne a kofar jahannama za su bude wutar jahannama a ga iri-iri jahannama na cin mutane ba haka bane biya kun malamai ne za su rabe da wani abu mai kyau wanda jahili in ya gani ko mai karamin ilimi zai ce wa'annan malamai suna kiran mutane zuwa ga gaskiya ne kaga yan shi'a in suna so su tura ka zuwa ga biya kun aqidinsu na ainihin ƙaryata alqur'ani da cewa alqur'ani akwai ƙari a ciki akwai rage suna farawa da menene suna farawa da kira zuwa ga san ahlul baiti sai su kira mutane zuwa ga san mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam shin ya hukuncin san mutanen gidan manzo Allah yana da kyau ko ba shi da kyau san mutanen gidan manzo Allah wajibi ne ko mutumin da yake kin mutanen gidan manzo Allah mutumin banza ne misali to wayanda mutane sai su yi amfani da wannan kaga suna ta kira mutane cewa su mabiya ahlul baiti ne suna kira mutane a zo wato abi ahlul baiti na manzo sallallahu alaihi wasallam a hankali a hankali mutum ya saki jiki sai su fara nuna maka lalle ahlul baiti suna da wasu makiya a hankali sai su nuna maka an cutar da ainihin ahlul baiti an musu kaza an musu kaza an musu kaza a hankali sai su fara gaya ma masu cutar da ahlul baiti din sai su fashe da kuka daga nan sai hankalin ka ya tashi wai su wane ne masu cutar da ahlul baiti a hankali wata rana sai a gaya ma cewa awwal ne da sani a hankali kana so ka san su waye awwal da tsani din nan sai a nuna ma su ne Abubakar da Umar na batan gani kaga da sun fara fitowa a mutum suka ce mu suran mu ɗan shi'a ko mu gaba ɗaya ba ma kaunan abokan manzon Allah ba ma kaunan matan manzon Allah in wannan shi ne farkon da awan za su amsu ba misali an gane wannan ko za su ɗauko abu ne mai kyau sai su cuɗanya shi da miyagun abubuwa to mai karamin ilimi zai bi su ne lura da abubuwan masu kyau ɗin ba zai lura da marasa kyau ba an gane haka nan su ma sufaye ai sufaye suna rudan mutane ne da fikiri ko cewa su mutane ne masu son ambaton Allah sai su kawo ayoyin alqur'ani da yawa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran katira ko ya ayyuhan nas magana manzo Allah ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ila Allah wa astaghfiru ilayhi اليوم أكثر مني من 70 مرة أنا قال تس كاو مك آيوي كاو مك حدثي تس كي نوني أكم فلان الزكري تس نونا ما شو سو أبدا تس كي أيك تاو أمبتن الله إذن أين هم بكرامي إلى بيان رغد سو أهانكلي تي أفار نونا مي شو ولي شما أنا مي وحي أفار نونا مي شو ولي منزل الله ينا تيمي زيارة يزوي باش وسنزكروني daga bayan a hankali sai nuna mai ma wali ya kai matakin da shi ma ya wadatu daga annabi shi ma yanzu ya dogara da kanshi ne amma fa asali fa an rabe ne da me da zikiri amma kuma karshen al'amarin sai a buge da kida da rawa a masallaci ana kida ana rawa kuma daga bayan sai a ce an ga Allah daga bayan sai a ce an yi wusuli an yi fana'i to duk irin wannan gaba daya wato duk masu kawo miyagun akidu suna fara gina wayan miyagun akidu akan muqaddimomi masu kyau to a hankali idan sun samu amsuwa sai a shigo da miyagun abubuwan da ake so a shigo da su na'am
qala fi ba'daha
to ya fada a cikin sashen su
kulluhum yad'amu annahu nabi
wato kowanne daga cikin wayan miyagun malamai kowanne yana raye cewa shi annabi ne
وانا خاتم النبيين
kuma ni ne cikamakin annabawa
da nabiye ba'di
babu annabi bayana shin wannan bai sai zaman nasti ba wanda zai tabbata mana cewa bayan annabi ya rasu babu wani manzo da wani musulmi ko gairu musulmi ya ruwaito wannan hadisin da wanin sa na'am an gani na'am sai tambaya na kai
ku wa alaikum salam
yin bai ishi ke tubai halatta ba maganar cewa mutum yana ishi yana bege zuwa ga manzon Allah kamar ka ce kenan kana son shi matuƙar soyayya har da sha'awa irin sha'awar da kake wa mace an gane ku shi ya sanya Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya yi magana sosai mai zafi ya wallafa wani littafi wani suna al-ishq zai nuna cewa wannan ishq din ba a yi ga Allah ba a yi shi ga manzon Allah ana yin shi ne ga mace matar da kake matsar so ita ce kake wa ishq an gane sai ka ce kana begenta amma ba a begen Allah ba a begen manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai ana son Allah ana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
na'am assalamu alaikum
wa alaikum assalam
anan naga shi mai shari'i yayi dan gyara ga shi mai matanin littafi din
na'am
to anan ko ban ga yayi zafi ya dan dare mai bai shi mai sa ya rubuta hadisi din nasiba kullaye kamata a cikin da kuma ne rage
to dama ai in ahlus sunna yayi kuskure in dai mutum yana da aqida mai kyau sai ya samu zamiya akan wani abu in zaka yi masa raddi ne mai laushi an gane ba wai za ka ringa zagin shi bane da faɗin miyagun manzanni a kan shi inda ga mutum yana wannan to gaskiya yana da karancin ilimi ko yana da son rai kowane mutum zai iya dacewa zai iya kuskure mutumin da ya kasance alkhairin shi ya ninninka sharrin shi yawa sai ya samu zamiya kan wani abu uzuri ake masa sai a yi bayanin kuskuren amma kuma an gane ko a yi masa uzuri Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya ji kansa yayi kuskure a nan wajen kada dalibai su bi shi amma kuma shi ba za a gaya masa maganar banza ba na ba san gani amma a wannan zamanin yaya wasu samari suke yi da zaran sun ga wani malamin sunna kamar suna jiran shi ne dama da yayi kuskure kawai malamin zai ji saukan zaki ne kaga sun faɗi magana na zaki da fatanci a gare shi wai wannan gaba ɗaya da awa suke yi wai na ba san gane wannan to kaga wannan waɗannan mutane ba masu da'awa bane ɗan ta'adda ne duk mutumin da yake da wannan usulubi malamin sunna yayi kuskure kana masa raddi kamar kana wa kafiri raddi ai wani lokaci ma kafiri wani lokaci yana buƙatar sassauci domin wala Allah in ka sassauta mai yana iya dawowa ya gane gaskiya idza haba ila fir'auna innahu zaka fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha kaga fir'auna ma an ce a bi shi a hankali ko wala Allah zai gane to wani in yana raddi ga wani malamin salafiya kai ka ce yana ma ainihin shedan raddi ne na ba san gane kai jahili ne kai bakin wawa ne kai daƙiƙi ne wai ba wannan malamin sunna yake warar kuma malamin da yake warar fa ya fi shi ilimi so 50 shi din nan da yake cewa kai jahili ne fa karamin yaro ne yanzu ya fara karatu yanzu ya dan fara ilimi shi ya dan fara budewa kadan akan ilimi amma malamin da ya shekara 30 shekara 40 yana ma ilimi hidima ka kira shi daƙiƙi dan ya dan yi kuskure kadan ka kira shi jahili kuma wai da awa kace ko wai kana so ka wanye lafiya ai dole ne Allah ya jarabe ka a kama ka kana rawa dole ne Allah ya jarabe ka a kama ka kana rawa saboda luhumul ulama masmuma cin naman malamai naman malamai guba ne in ka ci naman malamai wallahi ka ci guba ba za ka wanye lafiya ba wallahi Allah shi kiyaye na'am na'am suna ne? Eto ai kalmar begen baka ji magana ba kalmar bege soyayya tare da sha'awa yanzu irin san da mutum ke wa mahaifiyarsa shi yake wa matar shi ita mace in yana tsananin san ta me yake mata ba shi bane bege yana san ta yana sha'awanta irin sha'awan da zai iya kwantawa da ita to a fili daga shirin ka gane yanzu irin san da kake wa mazala irin wannan soyayya ne ba ɗaya ba ne an gane za ka wani lokaci ana faɗa tsakanin uwa da mata sai uwa ta ce ka fifita matarka a kanta ka fi son matarka soyayya ba ɗaya ba ne irin san da kake wa mahaifiyarka yana nan daban yake ita matarka ita ma sai su rinka cewa ka fifita mahaifiyarka kaza sai ka gaya mata ba ɗaya ba ne soyayya kowanne yana da matsayin shi ya kamata kowanne ya ja layi wannan mahaifiya ta ce akwai soyayya da ake wa mahaifiya wannan mata ta ce akwai soyayya da ake wa mata an fahimta ba ɗaya ba ne yawwa wa alaikum salam a ya danganta yanzu tana son manzon Allah irin wannan soyayya na kulla ai ka san manzon Allah duk abin da ka bi nashi daidai ne wa in tudi'uhu tatadu ya za a kira shi kuma shirkul mahabba to kenan duk wanda ya bi manzon Allah ya mai soyayya Abu Huraira da ya kira annabi ausani khalili ya yi shirka kenan na in dai mutum ya rike wanda ba manzo ba zai iya fadawa cikin shirkul mahabba haka za mu ce ba za mu ce ya yi shirkul ba za mu ce zai iya fadawa cikin shirkul mahabba muna ci mai tsoro zai iya kafirta na'am shikenan? Insha Allah za a nemi taimako. ‘Yan uwa za su zagaya su nemi taimako.